أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin Wahid Abdussalam Bali, littafi mai suna Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin, hanya ta nagartattun bayi domin isa wajen Allah subhanahu wa ta'ala. A sati da ya gabata a cikin wannan littafi mun tsaya babi da yake magana akan kiyamul layl, fadlu qiyamul layl, inda muka yi darasi biyu a cikin wannan babi wanda yake mana magana akan fadala da kuma darajoji da ake samu ta hanyar yin qiyamul layl, inda ko muka karanta wasu maganganu na magabata da wasu ayyuka da su magabata suke aikatawa a game da ita wannan sallah ta dare, da kuma irin cin nasara da ake samu dukkan wanda ya dage a wajen yin wannan ibada. Yau za mu tashi akan inda malam yake cewa mas'ala ta bakwai, qiyamul layli yaj'aluka qariban min rabbil alamin, sallah ta dare tana sanya ka ta zama makusanci na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ubangijin talakai baki daya. Shine malam sai yake cewa fa fi sahihai عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من زال الله صلى الله عليه وسلم كيف فداء ونم حديثي يكي تيمنا ينزل ربنا tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila sama'id dunya, ubangijinmu yana sabkowa a dukkan dare, a dukkan dare kowanne dare, ba daren wannan daren ko wannan daren ba, kenan ko daren yau ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sabkowa ila sama'id dunya, asama ta duniya, kenan sama ta duniya. Hina yabqa thulthul layl al-akhir, lokacin da ya kasance karshen dare, bi ma'ana idan ka kasa dare gida uku to ukun na ƙarshe kenan, ukun da zai kasance shine har zuwa lokacin mutuwa al-fijr. A wannan lokaci ubangiji yana sabkowa sama ta duniya. Idan ya sabko shela zai ce man yad'uni fa astajiba lah, wane ne zai kiraye ni in amsa mishi, man yas'aluni fa a'tiyahu, wane ne zai roke ni in bashi, man yastaghfiruni fa aghfira lah, wane ne kuma zai nemi gafarata in gafarta mishi. Wannan hadisi malamai sun ta maganganu akan shi, akan yaya ubangiji yake saukowa. Wannan ubangiji ya bar ma kan shi sani, mu namu mu maimaita abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, tawili da neman hakikanin yanda abin yake kasancewa. Wannan babu wanda ya sani sai Allah. Allah kadai ya san yanda yake saukowa, kaifiyar yanda yake saukowa abu ne wanda Allah ya bar ma kanshi sani, kuma neman kai diddigi ka bi diddigi he ka sani, to wannan bid'a ne. Imam Malik an tambaye shi akan yaya Allah yake istiwayi a sama al'arshi, ya ce thummastawa 'ala al'arshi, ya ce ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa. Sai suke tambaya, wani ya zo ke tambaye ba Malik, to yaya Allah yake daidaita a sama al'arshi? Sai Imam Malik ba da amsa yake cewa al-istiwa'u ma'lum, shi istiwa'i kalma ta istiwa'i fasara shi sananna ce, mun san fasara shi, amma wal kayf majhul, yace amma kayfiye yanda yake saukowai, yanda istiwa'in yake, yace wannan abu ne babu wanda ya san shi sai Allah. Yace was su'alu anhu bid'a, yace kai kai tambaya ma akan yaya ubangiji yadda zai ta sama al'arshi ce bid'a. Kuma yace ma mutumin kai din nan ina ganin ka ba mutumin kirki bane ba, saboda ba abin tambaya bane wannan. Kawai in Allah ba da labari yace yana yin kaza ko yayi kaza, kai naka kai imani da wannan abin. In ka zo karatu ka meme ta yanda aka wadi shikenan kai ciruka kan bakinka. Amma ka ringa nema ka bididdige ka sanya yake ka sanya yake, wannan kanka zaka ba wahala kuma ka sauka daga sama hanya. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne ji, ya ce shi ne gani ne, kai ma kuma kana ji kuma kai ma kana gani. Sai zama jinka da irin jin Ubangiji ɗaya ne, sai kasance ganinka da ganin Ubangiji ɗaya ne. A cikin suratul insan Allah yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alallahu sami'an basira, yace mu ne muka halicci mutum, yace muka sanya shi mai ji ne mai gani ne. Kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul shura yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir, Allah ba abin da yake kama da shi kuma yana ji yana gani. Kaga anan ya ce ma mutum yana ji yana gani, anan kuma shi ma ya tabbatar ma kansa yana ji yana gani. Kaga jinka da jin Ubangiji ba ɗaya bane, suna ne iri ɗaya. Kenan kaga nema ka san yanda Ubangiji yake ji, wannan ba kai wahala ne. Aisha Allah ƙara mata yarda take cewa ranar da Zainab ta zo wajen Manzo sallallahu alaihi wasallam tana jayayya da shi akan mijinta ya haramta ta, da ya gaya mata wannan magana a lokacin nan ayoyi bu sabko ba na kafarar da ake yi idan haka ta faru. Sai ta zo wajen Manzo sallallahu alaihi wasallam take neman a nema mata solution akan wannan matsala. Mijinta ya ce ya haramta ta, ya yi zihari da ita, don haka a nema mata mahuta. Annabi ya ce ba wata mahuta, kawai rabuwa za ku. Tana waɗi yana tana nanatawa tana cewa ita dai a san yanda aka yi, yana ce mata babu wata dabara ba, tace ita dai a san yanda aka yi. Aisha ta ce to wannan iljayi da ake yi, ni ina shari ina zamne ina jin wani abun ban na ji. Allah ya sako aya sai ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, Allah ya riga ya ji wannan magana ta mata wadda tazo take jayayya da kai akan mijinta. Kaga jin Ubangiji ba irin jin dan adam bane ba. Ita Aisha tana kusa da su ma, amma in ta ji wani abu wani abu bata ji shi ba, amma Allah ya ce qad sami, ya riga ya ji an wuce wajen. Kenan idan Allah subhanahu wataala ko Manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata sifa ta Allah, kai naka kai imani da wannan abu, nema ka kamanta abin, to wannan kanka ne zaka ba aiki kuma hanya zaka saki idan ka tsananta akan wannan bangare. Shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tabbatar mana cewa yana sama, kawai mu mi zamu illa mu meme ta cewa yana sama. Saboda ayoyi sun tabbatar da cewa Allah yana sama, amma sama ina ba wanda ya sani shi, ba wanda ya sani shi, amma ayoyi da yawa sun tabbatar da haka. Allah yake cewa a amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir. Abdullah dan Abbas yake cewa a amintum azaba man fis samai in asaytumuhu, shin za ku aminta da azabar wanda yake sama idan kun saba mishi? Wane ne yake yin azaba in an saba mishi? Shine Allah. Kaga wannan aya kai tsaye ta nuna maka me Allah subhanahu wataala yana sama. Haka yake cewa ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Ta'ruju kalma ce ta larabci, ana nihin hawa. Kawo misali ka hau mata takara ka ringa hawa sama, shine kalma ta'raja. To ta'rujul mala'ika, mala'iku suna hawa sama zuwa ga Allah subhanahu wataala. Ka gani wannan aya ma kai tsaye ta nuna me, ta nuna Allah subhanahu wataala yana sama. Haka kalma suratul qadr, Allah subhanahu wataala da yace inna anzalnahu fi lailatul qadr, mun sabkar da shi a dan lailatul qadr. Ka gani daga an ce an sabkar, ka san ba daga ƙasa bane zuwa ƙasa, daga sama ne zuwa ƙasa. Yace wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah subhanahu wataala yana saman bayin shi. Kaga ayoyin wannan gabaki ɗaya suna magana akan Allah subhanahu wataala yana saman halittun shi baki ɗaya, yana saman sama min fawqi sab'i samawat, daga saman bakwai. Ya yake a ina yake? To a saman. To wannan kuma Allah ya bar ma kanshi sani, kai naka kawai ka mimita ka fasara abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kanshi. Wannan hadisi sai yake cewa Allah subhanahu wataala yana sabkarwa. Ya yake sabkarwa? Wannan Allah ya bar ma kanshi sani, yace a dukkan ƙarshen dare yana sabkowa yayi shela, yace ina mai roƙo na in bashi, ina mai addu'a amsa mishi, ina mai neman gafara a gafarta mishi. Kaga ga dama nan ta sauka, duk mai bukata ga lokacin kai kukana, duk mai wasu zinubai sun laulaye shi sun hana shi ya ji dadi a rayuwar shi saboda zunubi yana daga cikin musibar shi ya hana ka jin dadi ya hana ka farin ciki duk lokacin da ka aikata shi ko da a ce ka ji dadi dan lokaci dan ta amme zai so wuce amma kuma musibar shi da tunanin abinda zai biyo ba yana nan yana cikin ranka iya nan iya damun ka to lokaci yayin ka warware ma kanka wannan kullun manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce annadamatu taubatun nadama tuba ce kai nadama kai nadama ka koma zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wata'ala yayi shela a cikin suratul zuma yake cewa qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah ya ku bayina wa'anda suka zalunci kansu kada ku yanke tsammani daga rahama ta ubangiji sai Allah ya ce inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah subhanahu wata'ala mai kafara zunubai ne baki daya kenan kada ka ringa shedan ya rude ka ka ringa tantama ka ringa ganin ka aikata wani zunubi kai kana ganin girman shi kana ganin kamar ba a yahi maka ba a'a Allah ya ce yana gafara zunubai baki daya koma zuwa ga Allah kai nadama da gaske ka dirsina ka kaskantar da kanka a gaban ubangiji ka ce ya Allah na tuba yana kallon zuciyarka ya san miye ka kumshe a ranka in kana da niyyar ka saki ya sani in kana da niyyar ka tuban da gaske ya sani to wannan zai kalla ya gani in dai da gaske kake Allah zai gafarta maka kenan abin da ya rage gare ka kada ka ce he gobe ko nan da ɗan kwanaki ko ba a'a gaugawa ake a tuba saboda lokaci ba jiran ka beke lokacin mutuwa ka baka san ba yaushe ne sai malai yake cewa qiyamul layli waqtul liijabati ad-du'a sallah ta qiyamul layli lokaci ne na amsa addu'a kaga muna da lokuta daban-daban na amsa addu'a to yana daga cikin lokaci mai tsada shine wannan lokaci na qiyamul layli cikin dare ba wanda ya sani ba wanda ya ganka kuma lokaci ne da kulluwarka ta meke da suna ta barranta da wasu shagulgula na duniya a yanzu misali da rana ka shiga wannan lungun ka huto can wannan yana jiran ka wannan ya kiraye ka kana so ka je wuri kaza kana gauga kaza abubuwa sun maka yawa a cikin kwalluwa to wannan abin zai hana ka ka samu nutsuwa cikakka da rana amma idan dare yayi ka danyi barci ka tashi kwalluwar ka a sake take a lokacin nan kana da dama da zaka samu cikakken khushu'i kuma ga ikhlasu saboda a lokacin nan ka san ba mai ganin ka sai Allah sai dai in kai karambani bayan ka kare ibada da sai ka ringa cewa je kwana ne ina ibada to ka gani ka lalata ladanka ka gona karambani ne ka tashi daddare ba wanda ya ganka da kai ubangijin ka kai kayanka kuma da sai ka zo ka ringa bada labari idan ya tashi gashi ka lalata ladan to waye kake gaya ma shi wanda kake gaya ma shi zai baka ladan ubangiji kama ka ka koyi kanka a asirce ake komi irin wannan shi yasa malamai suke cewa qiyamul layli tana koya ma mutum ikhlasi yin abu dan Allah idan mutum ya nace da yawan yin ta zai koyi yin kowace irin ibada da zai yi ta dan Allah hankali hankali zai zata saba Allah taimake mu sai ce rawa muslim an jabir qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة مسلم يأي رواية دك جابر بن عبد الله من صلى الله عليه وسلم يكي فدا يكي تيوى إن في الليل لساعة أتكندري أكوي ونلوكتي لساعة ونلوكتي أتكندري لا يوافقها رجل باب ونوان دزيه داتي دوان اللوكتي رجل مسلم متم مسلمي يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة ينا روقان الله الخير الدنيا دلاهرة إلا أعطاه إياه سي الله باش ونن أبن دي روقا وذلك كل ليلة كما ونن ينا كسن تيوى أدكا داري أكون داري كان دونا دامي أكون داري الله سبحانه وتعالى يا والي نوكتي قبائش كما كسن أبني سي كاغني أبن غشا أرها إي za a baka amma hay gani kuma a cikin mutun dari da kyar a samu biyar sun yi kuma a zo a yi ta wahala da rana kai ta neman abin gashi nan kamar a hannunka amma ya kubce maka kana ji kana gani abin kamar ka kama kawai amma kuma hege ya kubce ka kasa kama jikinka da dare ka tashi kai kukanka sai ga abin da yake nesan ma ya zo kusa amma yanzu wani abin a hannunka ma amma yana nema kubce maka ana nema a hikarinka da ƙarfi da yaji menene ya rage maka irin wannan ibada ce ta rage maka ka mai da hankali wajen roƙon Allah subhanahu wataala da kai kukanka duk abin da ya kare ka zai gani ya komo arha a gabanka duk abin da ya tauri zai taushi duk abin da yake nesa zai zo kusa da ikon Allah da ya ake samun wannan sai dagewa a irin wannan lokutan ana roƙon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala baya son bawan da baya roƙon shi an siffanta bawan da baya ma roƙon Allah a matsayin mai girman kai Allah yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yace ku roke ni zan amsa muku sai yace innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin yace wa'anda suke girman kai a wajen yin ibadata wata ibada ita ce roƙon Allah ita ce addu'a roƙon Allah kuma ba gaje ka ba wani bai ma a'a kai ake so kai kaje kai tarraba kudi amma addu'a amma sauka amma wane ne eh ba a hana ba ba hana ba wani kasa kace ma wani kana bar addu'a ya maka addu'a amma kai ake so kai saboda ibada ce duk lokacin da ka tashi kace ya Allah a bani kaza kai tsaye kahin a baka an rubuta maka ladan kai ibada tunda a lokacin nan inda wani ka roka ba Allah ba ka huta daga musulunci amma da yake Allah ka roka wanda shi ya tantanta ka roke shi kuma ka nuna cewa lalle bakka da inda zaka yi kukan ka sai wajen shi to wannan abin da kai kai tsaye Allah zai baka ladan kai ibada kenan kaga kana da abubuwa masu yawa a wajen yin addu'a gashi an baka ladan ibada gashi amsha addu'ar taka kuma gashi me yake da suna buƙatar taka da kake so Allah subhanahu wataala shi ya san lokacin da ya dace ya baka ita kada kai gaugawa kace kai kai ta roƙon Allah ma hanzu shuru na tace a bani hanzu shuru baka sani ba kai baka san gaibu Allah subhanahu wataala ya yi kowa sanin wani lokaci ya yi dace ya baka wani abin za a baka shi kana ganin kai alheri ne kai kuma a lokacin nan baka san fitinar take cikin shi ba Allah kadai san yawanta amma sai Allah ya dakata sai wani lokaci da babu fitina sai a baka kuma wani lokaci wani bala'i zai tinkaro ka wanda zai tada ma hankali ya hana ka rayuwa sakat sai Allah subhanahu wataala ya sahali maka wannan addu'ar da kai sai a toshe maka wannan bala'in da shi kana roƙon miliyan guda a baka miliyan guda misali ashe kai baka sani ba akwai wata musiba tana tankarar ka ta miliyan 10 wannan roƙon da kake na miliyan guda sai aka toshe maka musibar ta miliyan 10 inda za a yaye maka a nuna maka wanne zaka zaba ta miliyan 10 ya zaka yi da ita so nawa zaka ga mutum ba lafiya ana buƙatar a kai shi wata ƙasa ko a mai wani aikin amma kawai dai a kalla a ce kawai mun bar ma Allah babu yanda za a yi babu yanda za a yi a iya daukar wannan abin musiba ta kai musiba kenan idan kai addu'a ka sa a ranga cewa bata fada a banza ba Allah shi ya san lokacin da ya dace ya baka kuma zai baka kuma wani lokaci sai an je lahirin ma zai ga wani dimgegen lada a shi kace wannan ma a ce addu'ar ka ce kuma a lokacin nan kai ma bukatar ka kace chalama da ba bani ba a duniya aka bar min kana a lahira wa rawa muslim an abi sa'id wa abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna allaha yumhil حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داء حتى ينفجر الفجر أبو هريرة أبو سعيد الخدري سكي رواية دقى منزو صلى الله عليه وسلم يكي جوا الله سبحانه وتعالى ينا داكتا وجن سبقوا كينا ينا بي سبقوا سيلو كتن دين أكو ندرياي kamar yadda da san baya suka bayani idan ya zo wannan saman duniya sai ya ce ina mai neman gafara in gafarta mishi ina mai roƙona in bashi ya ce hatta yanfajir alfajir har sai alfajir ya keto wai wannan hadisin yana ƙara ma hadisan da suka gabata ƙarfi akan cewa tabbas wannan lokaci lokaci ne mai tsada mu yi ƙoƙari mu gibice shi haka muslim yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل منذ صلى الله عليه وسلم يتوى مفي فدلا نأزمي باين أزم رمضان شيني وتانا المحرم يتوى أفضل الصلاة كما مفي صلى مفدلا باين صلى دعك فلا انتامك إذا تصلى فدري إذا تي أفضل الصلاة متاني مقبتا سنشاء sun kai labari sun shiga gaban mazaje da yawa ba dan mana uba sai dan kiyamul layl da yawa wannan barcin ba su biya shi ba. Mun karanta daga cikin magabata, idan ya taba shuhudar shi ya ji taushin shuhuda sai ya ce kware ina jin barcin, kuma shuhudar nan tana da taushi kuma ina so in kwanta. Ya ce amma shuhuda aljanna ta fi wannan taushi, sai aljanna nake so sai ya tashi, sai barcin yana nema warce sai ya tashi. Ko mun karanta Ibn Umar yayi muhulki an warce shi za a gidan wuta da shi, wani mala'ika ya tsaya ya ce ku tsaya, yace mishi kakka ji tsoro. Da ya tashi ba da labari yace ga abin da ya gani, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma yayin Hafsa ta gaya mishi cewa ni'mar rajul Abdullah, yace madalla da Abdullahi yake cewa laukana yusalli min al-layl, inda ma a ce yana yin sallar dare, madalla kenan mi sallar dare za ta toshe maka wasu musibu da suke tunkarar ka. Da ya ji wannan magana ɗalibin shi Nafi yake cewa tun da yake bai taɓa ganin Abdullahi bin Umar ba, ya kwanta da dare ya barci ba, barcin shi kawai wani ɗan lokaci ne zuwa da rana da sauransu, amma a tashi a zo a yi shimfiɗa a zo a miƙe a ce kawai barci za a yi ta kawai kiyamun laili sai yake. Sai juya ya tambaye yaron nashi Nafi ya ce me lokacin sallah ya kusa, alfajir ya kusa, ya ce a da saura kuma ya tashi ya cika kawai kiyamun laili ake, saboda ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi madalla da shi inda ma a ce yana yin sallar dare. Kenan mi wannan musibar da ya gani sallar dare ita za ta kare ni wannan bala'i. Kuma mu ma ai daga cikin roƙonmu kullum muna roƙon Allah ya kiyaye mu daga shiga wuta. To daga cikin abin da zai kiyaye ka daga shiga wuta shine wannan sallar dare, kiyamul layl. Kiyamul layl sababun min asbabi dukhulil janna, malai yace kiyamul layl sababi ne daga cikin sababba na shiga gidan aljanna. Yace rawa Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya riwaya wa qala Hasan sahih, yace hadisi ne Hasan mai kyau, ingantacce ne hadisin. Yake cewa an Mu'adh bin Jabal, yace daga Mu'adh bin Jabal Allah kara mishi yarda, yake cewa kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, yace na kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a wani balaguro. Wannan balaguran shine ghazwat Tabuk, wani yaki da aka yi na Tabuka. To lokacin ana cikin tahiyya zahi cunkosan da ke da kwai na ita wannan rundunar, sai suka yi dubara suka ce a rarrabu, sai aka yi kowa ya kama wani kote daban, haka ake tahiyya. Yanzu ana rarraban nan ana tahiyya, shi sai kasance ya bi koten da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauka, sai je kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan ne ya samu mana wannan hadisi, hadisi ne babban hadisi, akwai darussa da yawa a ciki. Yace fa asbahtu yawman qariban minhu, sai yace sai na wayi gani ina kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nasir, yace mun kasance cikin tahiyya. Fa qultu ya rasulullah, sai lallabo sai zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace ya ma'aikin Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yubaidani anin nar, yace ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ka bani labarin wani aiki da zan aikata wanda zai sanya ni gidan aljanna kuma hallauye nisan taddani daga shiga wuta. Ta sai manzo sallallahu alaihi wasallam anan sai ya ce mushi laqad sa'altani an azimin, hakika ka tambaye babban al'amari, ka tambaye babban abu. Sai ce wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alayhi, yace sai dai mai sauki ne ga wanda Allah sauke ma shiga aljanna da nisanta daga wuta. Ai shine kowa yake kokarin nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda wani yazo yake tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi me kake fada a cikin sallarka, sai mutum yake cewa atashahhad, ina yin tahiyya ne, wa aqul, sai in ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar, sai in ce ya Allah ina roƙonka gidan aljanna, ina neman tsari a gare ka daga shiga wuta. Sai yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai ni لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ سيتي ما أجي على سيدني بي إيه إيرم مغنغنين دو كوكي إيبا إيرم أبن دو كوكي فتا كيد معاذ با ناجو كنا حدو مسا منغنو أسلا ما بسمي كوكي وديبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيانا صلى الله عليه وسلم كي تيمشي حولها ندندن موما وننك مكيني موما أنا مكيبا مجيغا بابا ina fata an gane annabi yake tambaye shi me kake cewa a sallah sai ce ina in tahiya sai roki Allah ya bani gidan aljanna ya nisantar da ni daga wuta sai kuma yake tambaye annabi amma ni ban san abin da kuke fada ba kai da Mu'az a cikin sallah naji kuna wasu maganganu shine annabi ya ce me mu kin ma anan muke mu ma roƙon Allah muke gidan aljanna ya nisantar da mu daga cikin wuta to shine anan shi ma wannan da ya tambaya sai aka ce mai ka tambaye babban al'amari amma abu ne mai sauki sai ce abu na farko da zaka rike yace ta'budullaha wala tushrika bihi shay'a ka bauta ma Allah kada ka yarda ka mai shirka duk abin da za a yi ka yarda ka ma Allah shirka shirka shine abin da zai haramta ma gidan aljanna har abada Allah subhanahu wataala baya gafara idan mutun ya mutu da shirka a wuyan shi kai kokari ko ma menene ka bar ma Allah tawakkali kai tawakkali ga Allah shi kadai zaka roka ka roki Allah shi kadai kana da ta bukata ka neme ta a wajen Allah shi kadai wannan bai hana kuma kai riko da sababi amma duk abin da ya kasance haƙin Allah ne ka bashi yace nabi wato qimu salat ka tsaye da sallah sallah a lokacinta ka cika rukunnanta ka cika sharuɗanta ka yi ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine iqamatu salat sai da sallah na uku shine ka bada zakka wato tuti zakat ka bada zakka idan kana da hali dukiyar ka ta kai hudda zakka ka hudda zakka ka ba mutane ka ba wa'anda aka ce a basu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil Allah subhanahu wa ta'ala ya zano wa'anda suka cancanci a ba zakka kada ka bada zakka biki wane ya kawo min niwa bari in kai ma iyallan shi a ka nemi waɗanda suka tantance ka basu ka basu a yanzu none misali na zakka none in ka mallaka sai kai kuɗin huda zakka ko wani su da zakka ba sai a turwa miliyan ka san min a bara ina ga 2 miliyan san ba san kimin ne miliyan 2 da jikka 125 amma bana ya tashi ya kai miliyan 3 da jikka 400 ya tashi sosai ma to duk wanda yake da wannan suka shekara sun kai nisabi sai hudda zakka sai ce wata sumu ramadan kai azumin watan ramadan wannan watan da muke tankara yanzu kai azumi kuma ka kiyaye azuminka ka kiyaye shi daga lagau ka kiyaye shi dukkan abin da zai kasance muharramatin kuma kai ibadoji da ake bukata a ciki wata hujjul bait kai haji zuwa ga dakin Allah idan kana da halin zuwa hali na lahiya da kuma hali na dukiya yace thumma qala sai annabi ke ce mishi ala adulluka ala abwabil khair shin bazan gaya maka ba wasu koyi na alkhairi yace as-sawmu junna yace azumi makariya ne azumin wanne mun riga mun yi bayanin azumi na ramadan wannan shine na wajibi to azumin da ake magana anan shine azumi na nafila misali irin wanda ake yi lanji jedi ko misali irin wanda ake na ayyamul bid da wasu sauran azumuka na nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificin azumi kada mutun ya dauki azumi kullun ya ringa azumi a in ma ka matsa he kai to kai yau kuma ka sha ruwa gobe jibi ka dauka shi dai azumi kariya ne junna junna ne kariya daga shiga wuta kuma kariya ne daga shahawatu na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sada minkum alba'ata falyatazawwaj fa illam yastati fa alayhi bis-sawm yace wa sadaqa tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar sadaqa kuma tana goge zinubai kurakurai
kamar yanda wuta take kashe, kamar yanda ruwa yake kashe wuta. Sadaka ba zakkar ba, sadaka kenan, kamar wani ihsani ko kyauta, irin kyautatawa dai da ake yi, ko ta zumunci, ko kuma wanda ka gani ya dace ka bashi. Sai yake ce mishi wa salatul rajul min jawfil layli, da kuma sallan mutum a cikin dare, tsakiyar dare. Wannan shine mahallu shahid a babin nan, yin sallah cikin dare ka bude ma kanka kohi na alkhairi, da yin sadaka, da yin azumi na nafila, koyin alkhairi ne ka buda ma kanka, kana cikin alkhairi dumudum. Duk wanda Allah ya taimake shi ke wannan abubuwan, wallahi yana cikin alkhairi na duniya da lahira. Kada wani abu ya bace su, kada wani abu ya tada mishi hankali. Ko menene mai sauki zai zama insha Allah, kana cikin alkhairi dumudum dan uwa. Yace thumma tala, sai karanta ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbuhum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. A wannan aya Allah yake cewa ta tajafa junubuhum, suna janye jikinsu, anil madaji, daga shunhudarsu, su raba jikinsu daga shunhudarsu ba dan wani abu ba, sai dan su tashi su yi sallah. Kowa na barci, kai ka janye jikin gargashin hudarka, duk dadin barcin ka dangana da shi. Ya da una rabbuhum khawfan wa tama, masu roƙon ubangijin suna masu tsoro, kuma suna masu fata a wajen shi. Yace wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma daga abinda muka arzuta su suna masu bayarwa. Sai Allah yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, rai bata san ba me aka boye mata na daga abubuwan da ido zai ji daɗi wajen gani. Jaza'an bima kanu ya'malun, wannan sakamako ne saboda abin da suka aikata. Kaga yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, rai bata san ba me aka tanada mata. Wannan ke nuna maka me irin wannan ibada Allah kadai ya san me tanada mishi, Allah kadai ya san me zai baka. Sai yake cewa ala ukhbiruka bi ra'sil amri, shin bazan baka labari menene kan abun ba. Misali a jikin mutum idan aka hudda kai ai komai ya tafi, to kan al'amarin shine me? Yace shine al-islam. Yace wa umuduhu as-salat, jimshikin wannan musuluncin yace shine sallah. Duk wanda baya sallah kamar yadda wasu hadisi suka tabbatar kafiri ne ma. Yace al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar, inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal-kufri yace tarku as-salat, tsakanin mutun da shirka da kafirci shine bar sallah. To shine jimshiki na musulunci. Yace wazir watu sanamihi al-jihad fi sabilillah, kololuwa al'amarin musulunci wanda zai sa musulunci ya daukaka, wanda zai sa musulunci ya huto, ya bayyana, kowa ya ganshi, shine aka yi kinaya akan tozo na raƙumi. Yanda kake tsinka tozo na raƙumi, to musulunci yana buƙatar jihadi, jihadi na dukiya, jihadi na rai, jihadi na kowane bangare da zai sa musulunci ya ci gaba. To wannan jihadin shi zai sa musulunci ya daukaka, shine ake nuna mana. Yace thumma qala, sai yake cewa ala ukhbiruka bi malaki dhalika kullihi, shin bazan sanar da kai ba da abin da zai cike duka waɗannan abubuwan, bi ma'ana abin da zai ƙara ma wannan musuluncin naka bayan kai waɗannan abubuwan, ya cika maka musuluncin naka, musuluncin naka ya tsayu da kyau, ka zamna lahiya. Qultu bala ya rasulullah, ya nabiyullah. Yace kwarai ya ma'aikin Allah, ina buƙatar haka. Fa akhadha bi lisani, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama harshen shi yake, sai ya ce mishi kuffa alayka hadha, yace ka kama wannan harshen naka, ka kama bakinka. Fa qultu ya nabiyullah, sai Mu'az ya ce ya ma'aikin Allah, wa inna la mu'akaduna bima natakallam, shin mu yanzu a danga kama mu da abin da muke faɗa. Fa qala, sai yake ce mi sakilatka ummuk, irin kinaya ce ta Larabawa idan kai wani abu na takeici. Misali sai a ce ma, misali da ake cewa kamar a ce sakilatka ummu, kamar an yi barinka ko kuma an yi asararka. Yace ya Mu'az, وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم يتشم متاني انا درميت da su a gidan wuta a dirkake huskokin su a gidan wuta yace shin ana musu wannan abun ka san saboda bi ake musu ba abin da yake ja musu sai abin da halshinin suke jaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut yace duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya huda alkhairi ko yishu ka kiyaye harshenka daga manganu na shirka ka kiyaye harshenka daga alfahari ka kiyaye harshenka daga al'annamimanci ka kiyaye harshenka daga ƙarya ka kiyaye harshenka daga yi da mutane ka kiyaye harshenka daga zance na banza wanda ba fa'ida a ciki wanda in ka tambaye kanka me aka samu a wannan zancen baka samu komai ba illa tarin zunubi to ka kiyaye harshenka daga wannan harshe da shi ake shiga musulunci harshe kuma da shi zaka iya huta daga musulunci harshe da shi ake azkar harshe da shi ake maganganu da zasu sa mutum a fille mai wuya ma kwata kwata harshe shi yake jawa amma bulala 80 in kai kazafi harshe ba abin da bai jawo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wasiyar tashi inda za mu tsaya mu yi tsayin tunani akai za mu zauna lafiya kowa ya kiyaye abin da yake faɗa ya himmantu da abin da ya dame shi wani lokaci mutum zai ga ya faɗi wata magana ta zo ta dame shi daga baya ai ta yau da shi gidan alƙalin gidan juju da yawa zaka ji ana rance a je a sa laya a sa magana ce wani ya ce kaza kuma shi ma an ka tambaye shi kan tsare shi me yasa ka ce wani lokaci ka duniya ce ni ma ban san ba ta jaraba ta sanin to ka kasa rike bakinka ba dole ba ka jama kanka bala'i dole ka jama kanka bala'i da yawa sun yi maganganu wanda sun hallaka su a rayuwarsu don haka wannan hadisi mun samu fa'idodi masu tarin yawa a ciki daga cikin fa'idodi manya da muka samu a ciki shine tsayawa akan tauhidi da kiyaye kai daga shirka tsayawa akan ibada sallah azumi zakka haji ga dukkan wanda yake da hali kuma da kuma dagewa akan nafiloli ibada bayan waɗanda aka fallanta mana kada mu yi wasa da su tsira da cin nasara da samun daraja da samun ɗaukaka duniya da lahira yana waɗannan abubuwa alheri baya ake jefa shi sai a tsince shi a gaba mu yi ta yi ba mu san ba gaban mu ya take ba mu san ba iya yawanta ba mu san ba inda za mu tsinci wannan abin da muka aikata yanzu kada kai ya mulele yau da dare gobe da sai ka tashi ka zauna kai ta jira ka ringa cewa wannan abin zai ruka bare isko ne yanzu a'a Allah subhanahu wataala shi yasa lokacin da zai baka kai dai ina ka kuma ka samu yakini cikakke cewa Allah da kama kuma Allah zai baka ba a so ka ringa gaugawa ba a so ka nuna gajiyawa ka ringa cewa nayi ban samu ba shikenan addu'a ta lalace Allah ba mai gaugawa mi insha Allah akwai natija yace qiyamullah qiyamul layli yaj'aluka mimman yuhibbuhumullah qiyamul layli tana sanya ka cikin wa'anda Allah yake so yace fa fi sahihain an abdullah ibn umar qala bin amr na'am qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahabbu siyami ila allah siyamu daud kana yasumu yawman wa yufṭir yawman wa ahabbu ssalati ila allah salatu daud كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa mafi soyuwar azumi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine azumin annabi Dawud ya kasance yana yin azumi yau gobe kuma ya sharuwa wa ahabbu ssalati ila Allah salatu Dawud mafi soyuwar sallah a wajen Allah ita ce sallah irin ta annabi Dawud kana ينام نصف الليل yana barci rabin dare kawai wa yaqumu thulthahu sai tashi wannan ukun na dare wa yanamu thulthahu kuma sai kwanta a ɗayan shida na dare kenan yin ya kwanta ya samu rabin dare sauran sai tashi ai ta kiyamul layl ana ta ibada inda sauran kuma lokaci a ɗan rufsa ka ɗan kafin lokacin sallah shi yasa kenan idan mutum yana so ya fara kada yi zari, kada ka yi zari kawai ka yi new blanche ka yi ta yi ka yi in ka yi yau ka yi gobe ci ba ka yi. Ka ɗauki minti 30, minti 30 ka ɗauka, ko ka ɗauki awa guda kafin asuba ka fara gwada da wannan. Yanzu kaga sijar ake sallah ko ya ka tashi sankyar din da ka kwanta dai bandozar bantrozar in ka kai sankyar kana barci ka yi barci isasshe wanda ko alkitanci ya isa, ko alkitanci ya isa awa 5 awa 6 awa 7 kana barci ya isa mana ka kana tashi wannan karfe 5 din nan to ka samu dama. Kaga mutanen da su sun ci riba su babu abubuwan suka dauke musu hankali irin nan. Yanzu kaga ga wata fili ga wata sadula ga wani ga fada abubuwa ga sanani wanda kawai sun tafi da lokacin nan su lokaci gare su ta shirin su kwanta su yi tabarci lokaci kaza sun tashi sun shiga ibada. In ma mun dinga kwatantawa ƙarfi 5 dai in ka tashi za ka yi abu da yawa, za ka karanta Qur'ani, za ka yi azka, za ka yi qiyamul layli, za ka yi addu'o'inka, za ka yi istighfari a lokacin sahur, ka shiga cikin wa bil ashari hum yastaghfirun, ka shiga cikin faqra'u ma taysara min da Allah ya bayyana cikin suratul muzammil, ko ma ya nema dai ka samu ta dan karanta kadan na Qur'ani. Kaga wannan in ka saba da wannan, ka saba da wannan wallahi ka samu kofa ta alkhairi babba wanda babu wanda san irin cikin irin ni'imar da kake ci jikin da kake ciki kai kade ka san dadin da kake ji a ranka. Wata rayuwa ce za ka yi rayuwa wanda Allah kade san dadin ta da kake ji a zuciyarka. Duk wanda ya saba da wannan abin amma mu gwada mu gani sati guda sati biyu ka ga yanda rayuwar ka zuciya ta rinka rinka da fas. Duk wani abu da kake jin tsoro da kake ta hasalin tsoron shi saboda ka kai kuka inda za mu magana shi. Duk wani abu da kake so ka samu kawai gani kake kamar ka samu saboda kawai ka kai inda aka ce in ka roƙa za a baka. Wallahi hankalinka kwanci zai yi, ka fasa tada hankalinka, ka fasa wani hasada, ka fasa wani keta, ka fasa tunanin cewa ka samu ba ka samu ba, komai zai fita daga nan na wannan bala'in da shaitan yake kama ka. Mu gwada mu gani wallahi za mu ga alkhairin da ke da kwai a ciki. Allah ya taimake mu, magabata sun samu wannan ni'imar sosai, sun samu wannan aljanna, sun samu wannan aljanna. Yace man qama al-layli huwa wa zawjatuhu asabatuhu da'watu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yace wanda ya tashi da dare shi da matar shi zai samu addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan ka tashi kuma ka tada iyalinka su ma su tashi su yi sallah, ko ku yi sallah tare. Ai mun faɗa kada ka rudi da cewa hei kai izi kaza ka karanta sura kaza, a Annabi sallallahu alaihi wasallam da aya ɗa ya kiyamu laili ta dare guda, to kaga kai kana da maqul huwallahu garanti ka iya ta. Kaga ni awa guda kai tayi kana karanta hankalinka kwance sunful qur'an, haka Annabi ya faɗa ita ɗayan uku ce ma na qur'ani kana da qul huwallahu, ko ma ya nema dai ka san na san alhamdulillah an iya ta. Kenan ka gani kana da abin da zaka yi kiyamu laili, ka tashi ku yi tayi kai tayi kai tayi ku sallar ku lokacin asuba ya kuma a fita masallaci, kada a tashi ayi ta kiyamu laili kuma lokacin asuba ayi barci. An yi aikin banza ke. Rawa Abu Dawud wa Sahihul Albani an Abi Hurairah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rahimallahu rajulan, Allah jikan dukkanin mutum, idan aka ce rajulan ya gama namiji da mace, na ya gama jinsin dan adam ake magana, ita ma mata idan ta tada mijinta tana ciki, yace qama minal layli fa salla, sai tashi da dare salla, wa ayqaza imra'atahu, sai tada matar shi, fa in abat, idan ta kiya, nadaha fi wajhiha alma, sai watsa mata ruwa a huska, rahimallahu imra'atan, Allah jikan matar da qamat min al-layli, ta tashi da dare, fa sallat, tayi sallah, wa ayqazat zawjaha, ta tada mijinta, fa in aba, idan ya ki tashi, nadahat fi wajhihi alma, ta watsa mishi ruwa a huska, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. kai rikici ma kai rikici wajen watsa ruwan kai yanda za a ji kamar an rena mutum gaskiya wani cha zai an rena shi an watsa mai ruwa ko irin na yara a sa ruwa a jika hannu haka misali sai a dan shafa mutum a huska kaga wannan da ragewa amma a dauko ruwa motsa guda a zuwa mutum ka san akwai matsala saboda Allah amma dan shawa ma mutum a huska wannan lema zai taimaka mishi tun da duk gigin barcin da kake daga kai a rona zaka ji ta sake ka kenan ka dan shawa ma mutum dai ana so dai tashi kuma ka yi insiste a matsa dole an tashi rigima zai in akai bakin abin da za a yi kawai shikenan a bari ka a jadiya mutane rikici gare su yanzu da yawa wani rikici mutane gare su akai kake ƙara wani wata rijima kuma abin ya zama problem yace qiyamul layli yaj'aluka fi a'alil janna qiyamul layli yana sanya ka samu mafi daukakan wuri a aljanna rawa ahmad wa sahur albani an abi malik al-ash'ari qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna fil janna ghurfatan yura zahiruha min batiniha yace a gidan aljanna akwai wani daki bima'ana akwai wani wuri na musamman yura zahiruha min batiniha ana ganin daga ciki ana ganin waje daga waje ana ganin ciki kenan fitr ko wa batinuha min zahiriha haka daga ciki ana ganin waje yace a'adda Allahu liman at'ama at'am Allah ya tanadar da irin wannan wuri na gidan aljanna ga wanda ya ciyar da abinci wa alanal kalam ya tafsasa magana wa taba as-siyam ya ringa yin azumin muka na nafila wa salla wan nasu niyam yayi salla a daidai lokacin da mutane suke barci wanda yake wannan to an tanada mai irin wannan gida a gidan aljanna wanda yake ciyar da abinci yana da fadala sosai wanda ya tafsasa magana ya kasance ba mai gautsin magana ya kasance mai yin azumin nafila kuma ya kasance mai qiyamul layli zai samu wannan daraja yace sharful mu'min to hadisin da ya zano su duka kenan dai fattaqullaha mastata'tu sai a yanda za a iya insha Allah Allah yana gani Allah zai bada ladan koda a ce ba samu damar yin wani ba in dai akwai niyya Allah zai bada ladan niyya sharful mu'min qiyamul layl daraja ta mu'mini daraja da samun daukaka da samun matsayi a wajen Allah yace shine qiyamul layl mutun ya rinka qiyamul layl a shine zai samu daraja a wajen Allah yace rawat tabarani fil awsat wa hasanahu al-albani an sahal bin sa'd qala jaa jibril ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam malaika jibril yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikatan Allah yashi ma shi ita fa innaka mayit karayu yanda kake so amma ka sani cewa to kutar wata rana kai mutacce wata ne ka mutu ce wa amal ma shi ita fa innaka majziyun bihi yace kai aikata abin da kake so za a sakanta maka da abin da ka aikata za ka samu sakamakon shi man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin yace wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqu ka so duk wanda kake so ka so ka sani wata ran ya kare bare shi yace wa'ala yace kuma ka sani anna sharfal mu'min qiyamul layl daraja da mutunci da samun matsayi a wajen Allah shine qiyamul layl mummuni mai qiyamul layl bai samun shine mai samun daraja da mutunci a wajen Allah duk mumunin da yake so samu daraja da mutunci da daukaka wajen Allah ya kasance mai qiyamul layl yace wa izzu kuma mutuncinka da girmanka da darajarka a wajen mutane yace istighna'uhu 'anil nas, wadatuwa da abin da ke da kai a hannun mutane. Wannan hadisin sai rana ta zo mu sharhin shi insha Allah. Wanda muka faɗa dai Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.